Wasu da suka amfana daga tallafin da gwamnatin tarayya ta ba masu kananan karfi don inganta sana'o'insu a jihar Nasarawa sun yaba da matakin da yin alkawarin yin amfani da kudin don haɓaka tattalin arzikinsu. Shirin bada tallafi da gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari ta yi ne don taimakawa marasa galihu. A jihar Nasarawa, shirin ya fara gudana ne tun kusan shekaru biyu da suka gabata.
Alhaji Muhammad Sani daga Marabawa ta.
Wallahi ko na samu.
Ba mu taba ga kansula mu ya zo ya ci ga kyautar shi ba, amma general ya ce ya wushi ya ci mulki wushi dai ba kowane mai gidan 10,000 da masu yan marayu. Kuma ya cika alƙawari kusan ɗayan kudina ne na samu yanzu na samu karuwa.
Sunana Hajara Abdullahi Amani daga Maragwa ne, Maragwa Alhaji Saidu. Mun ji daɗi a cikin wannan amfanin wannan kuɗi. Gwamnati muna miki godiya, mun gode ma Allah. Ni da aka bani ina juyi ina sana'a ne da shi. Jali na kenan soda.
Sunana Mazu Sune mai yaki daga Agirgun Tasha. Wallahi murna da wannan gwamnati tana taimaka mana mu talakawa, muna fatan Allah ya sa gama lafiya.
Wasu kenan da suka amfana da kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ta ba su tallafi. Jami'in da ke kula da shirin gwamnatin tarayya na inganta rayuwar jama'a a jihar Nasarawa, Imran Usman Jibrin, ya ce mutane fiye da 48,000 a kananan hukumomi 6 na jihar ne da suka hada da Awe, Akwanga, Lafiya, Kokona, Nasarawa da Wamba ne za su ci moriyar shirin.
Wannan tallafi shi ake cewa conditional cash transfer, wanda gwamnatin tarayya ta introduce ma mutane, wanda za a duba a cikin kowane community a ga wani ne ya fi wani bukata, a ga yadda za a samu talakawan cikin su a dinga taimaka musu, wanda at least ko da dan kuɗin magi ne ko gishiri ne yana musu wahala da nan ko kuɗin sabulu. Kuma ana ba su naira 10,000, to amma a pronouncement na mai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wannan karan ya ce za a biya 2 cycle, wato kowane wata biyu ana ba da 10,000, so za a biya 2 cycles daga January za a biya kamar na wata 4 kenan. To yanzu wannan karan 20,000 muke bada.
Shugaban ƙaramar hukumar lafiya Ma'azu Aminu Mai Fata ya yaba da tallafin, inda ya ce zai rage talauci a tsakanin al'umma.
Gaskiya wannan tallafi mun ji daɗi, domin mutanen da suke amfana da wannan tallafi ɗin za ki ga mutane ne wanda ba su da hali domin su samu ƙaramin jali domin su haɓaka sana'o'insu. Kuma gaskiya wannan tallafi ya amfane mu sosai, domin ya rage mutane da suke yawon maula, musamman mata, domin za ki ga wasu suna ganin tallafin kamar ba komai ba ne, amma wannan tallafin yanda muke magana da su wa'annan mata gaskiya sun ce ya inganta rayuwarsu sosai, domin akwai masu sana'an kosai, akwai masu sana'an sakan hannu da dai ire-irensu, kuma gaskiya sun ce suna amfani da wannan kuɗin ta wannan hanya.
Shugaban ƙaramar hukumar lafiya kenan Ma'azu Aminu Mai Fata ke bayani kan tallafin kuɗi da gwamnatin tarayya ta ba masu ƙaramin ƙarfi a ƙaramar hukumar lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawa, Najeriya.